This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Isra'ila ta amince da akalla wasu bangarori na jadawalin kwance damara a Gaza da ya hada da sakin mutanen da aka yi garkuwa da su, a cewar wani babban jami'in gwamnatin Amurka jiya Asabar. Yanzu ya rige Hamas ta yanke shawara, kuma muna ci gaba da kokarin ganin hakan ya tabbata ya karfin mu, a cewar jami'in wanda ya yi magana da 'yan jarida bisa sharaɗin sakai sunansa, saboda bai da hurumin yin bayani kan tattaunawar. Idan yarjejeniyar ta karɓu kamar yadda aka tsara, za ta yi aiki na tsawon makonni 6, kuma ta tanaji sakin mafiya rauni daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su. A halin da ake ciki kuma, wani jerin gwano da dubban Isra'ilawa suka yi don jaddada bukatar sakin mutanen da aka yi garkuwa da su a Gaza ya isa birnin Kudus jiya Asabar, yayin da wakilan bangarori ke shirin komawa wurin tattaunawar tsagaita wuta a birnin Al-Qahira, wadda za ta kunshi musayar fursunoni da Hamas. Masu tattakin, waɗanda suka kama hanya tun daga ɗaya daga cikin wuraren da aka kai wa hari a watan Oktoban, sun ɗau tutocin ƙasar Isra'ila da balambalan masu launin rawaya da kwalaye masu ɗauke da hotunan waɗanda aka yi garkuwa da su ɗin a wannan takawar, wadda suka shafe kwanaki 4 suna yi. Mutane akalla 7, ciki har da wani ɗan yaro da wata uwa da jinjirinta, sun mutu a wani harin jirgin sama mara matuki da Rasha ta kai jiya Asabar kan wani rukunin gidajen iyalai a birnin Odessa mai tashar jirgin ruwa da ke kudancin ƙasar Ukraine, a cewar hukumomin yankin. Rundunar sojin Ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkaɓo 7 daga cikin jirage marasa matuka 8 da Rasha ta auna Odessa da su. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ci gaba da ɗaukar mataki da ɗan adam ke yi kan sauyin yanayi da illolinsa, ƙungiyar Raya Muhalli ta Search Africa da haɗin gwiwar jihohin arewa maso yammacin Najeriya 7, ta wakilcin kwamishinonin muhalli da sauyin yanayinsu da sauran masu ruwa da tsaki, sun haɗa a birnin Kano don neman mafita ta bai ɗaya. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani.
Taron wadda ƙungiyar Raya Muhalli ta Search Africa ta shirya ya ƙunshi shugabannin kwamitocin majalisun dokoki na waɗannan jihohi masu kula da wannan fanni da sauran masu ruwa da tsaki.
Abinda ya samu Kano zai iya samun Sokoto, zai iya samun Kaduna. To in haka ne, wane irin dokoki za mu sa? Wane irin project da initiative za a yi developing?
Madam Nasrim Al-Amin kenan, director ƙungiyar Search. A cewar Mahmud Muhammad Abdullahi, kwamishinan Raya Muhalli na jihar Zamfara, kalubalen tsaro da jihar ke fama da shi baya rasa alaka da sauyin yanayi da barazanar kwararowar hamada.
Wannan matsala na sauyin yanayi yana cikin abubuwan da yake kawo mana wannan matsalolin tsaro din. Fulaninmu sukan tashi daga Zamfara su koma kudancin Najeriya saboda rashin ruwa, shi da ake cewa drought da Turanci, da kuma deforestation da ake yayyanka itace da ake kuma ya kara taimaka wajen haifar da matsalan tsaro.
Dr. Nura Ibrahim Kazaure shine kwamishinan muhalli na jihar Jigawa.
Muna so mu samu haɗin kai ne, mu rinka yin abu bai ɗaya. Muna so mu samu wani kundi, wato na dumamai yanayi, wanda zai nuna yadda za a yi a cimma gashi.
Dama dai manazarta sun daɗe suna bayyana alfanun samar da tsare-tsare na bai ɗaya a tsakanin gwamnatocin arewa domin magance kalubalen da yankin ke fuskanta a fannoni daban-daban na rayuwa. Mahmud Ibrahim Kwari.
A gaida Mahmud. wani babban bangare na sana'ar su da tasoshin tace ruwa da ke wadata miliyoyin mutane da ruwan sha da kuma halittun ruwa iri-iri. Duk na fuskantar wani mummunan hadari daga wani barin taki mai yawan gaske da kuma yoyon mai duk a tekun Bahar Al-Ahmar, sanadiyar nutsewar da wani jirgin ruwan daukar kaya ke yi biyo bayan harin da 'yan tawayen Houthi na kasar Yemen suka kai masa. Jiya Asabar, jami'ai sun ce jirgin mai suna MV Rubemar mai dauke da tutar Belis da aka ce yana dauke da ton 22,000 na taki mai guba ya nitse bayan da ya shaki ruwa sanadiyar harin da aka kai masa tun a ranar 18 ga watan Fabrairu. Tuma kafin jirgin ya fara nitsewa cikin tekun, mai gubi ya yi ta yoyewa inda ya bata wuri mai tsawon mil 18 a mashigar ruwan. A ƙarshe, shugaban wucin gadi na Chadi, Muhammad Idris Dabi, jiya Asabar ya ce zai shiga takarar shugaban ƙasa na zaben da za a yi bana a ƙasar. Wannan shela ta Dabi na zuwa ne a ƙarshen mako mai cike da tashin hankali inda aka kashe jagoran 'yan adawar siyasa Yahaya Bello a Injamina babban birnin ƙasar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Sannun mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shin da ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulra'u, jagorar shirin. A cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan bambanci tsakanin abin da Bature ke kira da public and private persona, wato rayuwar da sanannun mutane suka yi fice a kanta da kuma asalin rayuwarsu ta zahiri wacce ba kowa ke ganin su a cikinta ba, wato ta yau da kullun. Halin mutum da aka sani bayyananne ko wanda yake da shi a boye, sakamakon yanayin rayuwa abu ne da ke iya rikitar da mutane daban-daban da yake mu'amala da su, musamman a zamanin kafofin sada zumunta inda mutum zai iya nuna halin shi a matsayin mutumin kirki ko aka san haka a wurare daban-daban. Yanzu lokaci yayi da zamu sada ku da kwararriya a fannin sadarwa ta yi mana bayani akan fuskoki biyu na mutane, wato public and private persona.
Assalamu alaikum, sunana Zainab Bala, ni yar jarida ce sannan kuma ni communications strategist ce. To a gaskiya akwai bambanci tsakanin abin da Bature ke kira da public and private persona, wato rayuwar da mutane suka san ka da ita da wacce ba kowa ke gani ba, wato asalin rayuwarka. To a gaskiya ina tunanin cewa as ɗan adam dukan muna da waɗannan fuskokin guda biyu, don mafi akasari in ka haɗu da mutane yawancin yadda kake ganin rayuwarsu particularly akan social media ya bambanta da yanayin rayuwarsu in ka hurɗa da su face to face, haka kuka yi magana ko kuka yi zumuntaka ko ka je kusa da su, hakan nan za ka ga akwai bambancin yanayin rayuwarsu. Sannan kuma gaskiya ina gani kaman social media ya ƙara haddasa wasu ƴan fitin da yake gaskiya ba kowa ne yake son yayi portray rayuwar shi a social media cewa ai komai baya tafiya daidai ba, amma in ka duba deep down asalin me ke faruwa a cikin rayuwar mutum za ka ga cewa ai bumpy ride ne, ba smooth ride bane. Wani lokaci za ka ga irin luxuries din da muke portraying a social media za ka ga akwai bambanci da in kai hurɗa da mutum haka irin face to face. To wannan kuma ya dada jawo wani irin phase na dangantaka da mutane, kaz wani saboda yanayin yadda ka ga yadda yake a social media ka riga da ka categorizing mutum cewa ai yayi belonging to a particular class ko kuma shi ai ga yanayin rayuwar shi. So idan ka haɗu da shi gobe, perception din da kake da shi akan ka kenan about that person. And so in kuma ka je kusa kaga ai abu ba haka bane, sai kaga an samu conflicting narratives of yadda kai perceiving cewa ai mutum haka yake a social media sannan kuma da yadda yake a rayuwa zahiri.
Shin kina ganin an fara fahimtar wannan yanayi da kafofin sada zumunta suka ƙara bayyana mana garara?
I think that mutane are beginning to understand cewa ai wa'annan duka personalities din daban ne. Zan ba da example, san in mutum sananne ne an san ka kana labarai da abubuwa hakan nan, mutane sun riga da sun dauki wani personality sun makala maka. So idan sun ganka ai babba ne irin abubuwa dai hakan nan. A gotaran da wata ta shigo gidanmu ta ga ina wanke-wanke. Tana shigowa sai ta ce a ina wanke-wanke ne public figure kaman ni san ce a ban gane ba ni ba mutum bace. So irin wannan abubuwan dai shine zaka ga difference in personalities. Gaskiya akwai bambanci. Kaman ni depending on wanda nake hurda da shi ko a yanayin magana yana depending on wani irin mutum na sama sannan kuma wani irin situation na samu mutum. So gaskiya personas din nan are there and particularly with the advent of social media ya make abubuwa even worse. So people have perceptions about the kind of person da kai kake and then kuma sai ga idan mutum ya matso kusa sai ga ai abin ba haka bane. Wasu sai kaga ko su janye irin da zaka ji wani idi ko kaji abin ai haka take a social media now amma kuma ai tana zo kusa naga ai ba haka bane. So wa'annan two personalities din come at different times.
Dan samun karin fahimta akan wannan mawdu'in bari mu ji misalin yadda ake daukan abubuwa da aka wallafa a kafofin sada zumunta a matsayin lallai zahiri ne daga bakin matashi Bello Mikael wanda aka fi sani da Bello Poet.
Abinda zan ce shine basically kin san rayuwar mutane sun dauka yana faruwa ne a cikin second ko yan mintuna da suke gani a social media saboda in ka ga koda video ne video na maybe an doki awani ana recording din shi kamar aka zo aka tantance abinda ba yi daidai ba aka cire abinda aka yi daidai sai aka posting kuma hoto ne yana bin process ana kara gyara shi yayi kyau. So a lot of people sun dauka cewa wanda suke gani a social media shine haka rayuwanka yake kuma ko ba ba a social media ba haka rayuwanka yake amma a zahirance bai ma zo daya ba ko kadan saboda mu ɗan adam ne kowa yana da mistake din da yake. So ba da ka dauki kurakuren ka kaje ka sa a social media ba. So a lot of people sun dauka cewa kai life din kai so all sorted out is perfect which ba haka yake ba. Wanda ya san ka sosai maybe a cikin family ka da close friends din ka kai wanda mu ba su dauka cewa yaren your life sun perfect din sun san ka ko wannan kullu a singa ma su kuma in ka zo kuka hadu baka san ma wannan ya san ka ba maybe you are doing something that sai ganka zibla wannan ba wani kaza bane. So be expecting din kai ganka a wannan wajen ba ko kuma kana wannan abun ba bo ya manta cewa kai ma dan adam ne you are entitled to some other things da shi yake shi ban yayi ba wani abu bane amma in ya ganka kana yi shine zai ja wannan ne yake wannan abun. So bai kamata mutane su doki rayuwar social media kamar shine rayuwar baka baki da shi yasa a lot of time da ake yin behind the scene kafin aka fitar da wannan bidiyon ko kuma hoton kamar kuna kallon film din Jackie Chan a ƙarshen film din dole yana sa behind the scene yana ba da credit daga abin da ya faru da abin da aka nuna wa mutane. So abin da ba nuna wa mutane ba ya kamata yanzu a dinga nuna musu saboda a wayar da kansu cewa ga process din ga yanda abin yayi ya kasance kuma ga yanda abin yake yanzu.
Yawan bayanai wato information overload abu ne da kusan kowa na fama da shi kuma hakan na ƙara tsananta yin rayuwa ta fuskoki biyu kamar yadda za ku ji daga bakin ƙwararriya.
Sunana Bilkisu Muhammad, ina coaching counseling da mentoring, ina taimakawa mutane inganta rayuwarsu na su samu rayuwa mai kwanciyar hankali da kuma cimma burin rayuwarsu. In mun ce kwanciyar hankali kuma ba muna nufin rayuwa ba jarabawa ba, a'a akwai jarabawan amma yanda muka fuskanci jarabawan shine babban arziki. Matasa yau kam suna fuskantar jarabawa babba na sun samu kansa a zamani mai information overload kuma wa'annan information din yana affecting kwakwalwarmu ba tare da ma mun sani ba. So na farko dai ya kamata su gane akan cewa 95% of abin da ake gani a social media na duk ƙarya ne. Kowa baya sa abin da yake fuskanta na jarabawa sai dai abu mai kyau suke sawa. Wani da bashi ma zai iya saka abin da yake a social media. So in ka gane akan cewa 95% ƙarya ne, sauran kuma wanda suke gaskiyan kadan ne, wanda kuma suke yin abu mai kyau su ma sai da suka sha wahala tukunna suke sa abun because haka kawai ba za ka tashi ka iya yin abu ba. Ko su content su creation wannan su movies din nan duk akwai a lot of rehearsals the behind the scenes aiki da ake yi da ba mu sani ba sai dai kawai muga abun ya mana kyau a ido. So shi matashi in ya gane akan cewa duk wannan abubuwan ba wai lalle gaskiyar rayuwa bane zai samu mutmain na anan. Na biyu ka accepting kanka inda kake ka gode wa Allah inda ka samu kanka dan koyaya kake akwai wasu strengths din da Allah ya baka. So in kai accepting kanka ka gano me strengths ɗinka ka gane ga inda nake ga strengths ina to me zan iya yi da zai kai ni ga inda nake so in je in ka
gano hakan kasan inda kake so ka jam sai kuma ka taimaki kanka da neman ilimi da ko aikin da ko wani sana'ar hannu da kake so ka rinka yi da to lead you there amma ka gane kai hankalinka yana kan naka rayuwar in kana irin haka ba wai kana kallon na wasu ba yana sa maka damuwa
shin idan mutum ya shiga damuwa sakamakon kallon rayuwar wani mutum haka bukan sada zumunta ya zai da kansa
duk da dai in mun samu damuwar ma ba laifi bane dan mu dan adam akwai son zuciya akwai sha'awa su in ma ka gani ka so ko kai sha'awan duk ba laifi bane laifi shine ka zauna a cikin damuwa ka kiyin komai akai amma kaga in ka gane akan cewa a ina nake a rayuwata me zan yi da zai kai ni ga inda nake so kuma in je to wa'annan ma zai buda maka kwakwalwarka ka koma ka rinka tunani akan kanka as against kana ganin rayuwar wasu kai kana ganin kai ne abin tausayi da kuma na uku gratitude godewa Allah a koyaushe da inda ka samu kanka kana gode mishi kuma kana ƙara kuzari da kokarin inda kake so ka je gobe da taimakon shi shi a kullun rayuwa dole da jarabawa so wani irin taimako zaka yi wa kanka idan kana yin hakan zaka tuna akan cewa zaka yi duk kokarin da zaka yi kaga ka samu abu amma karshe baya hannunka yana hannun Allah sai Allah ya kaddara maka in ba rabanka bane baka samu ba amma a duk inda kai kokarinka wannan kokarin da muke yi na yau da kullun yana bamu wannan kwanciyar hankalin da mutmainnan akan aini na yi duk abin da zan iya as against kana zauna kawai kana bakin ciki kana hasada kana jin haushi ko kuma kana takaici kana ganin kaman kai ne kadai rayuwarka ba mai kyau ba
madalla da fatan waɗannan bayanai za su amfani masu sauraro to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma da gabatar da shirin ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan binciken lafiyar jiki da ake kira da medical check up a turanci Binciken lafiya abu ne mai matukar muhimmanci hakan kan taimaka wajen gano duk wata cuta ko matsala da ka iya faruwa domin daukar matakin da ya dace tun kafin cutar ta ta'azzara sannan kuma binciken lafiyar jiki akai-akai kan taimaka wa likitoci wajen gudanar da aikin su yadda ya kamata binciken lafiya da ake kira da medical check up a turanci abu ne da ya kamata a rika gudanarwa akai-akai musamman ga mata da suke da hatsarin kamuwa da cututtuka kamar dajin mama dajin bakin mahaifa da na mahaifa cututtuka da ake iya samu ta hanyar saduwa da sauran cututtuka da ke da hatsari da kuma barazana ga lafiyar mata ma'aikaciyar kiwon lafiya Dr. Na'ima Idris ta yi mana cikakken bayani kan binciken lafiyar jiki musamman ga mata inda ta fara da bayani kamar haka
binciken lafiyar jiki yana nufin wasu dube-dube da gwaje-gwaje da likitoci za su yi akan mutum domin su tabbatar da cewa lafiyar shi kalau ba shi da wata matsala a tare da shi
to likita me yasa ake so a riga binciken lafiyar jiki
wato akwai wasu cututtuka waɗanda ba su tuka nuna alamomi a zahiri ba abinda muke kira su asymptomatic kenan zaki ga misali sankaran mama ko kuma sankaran jiki haka ko kuma wata cuta dai da kwata-kwata ba ta nuna alamu wani sa'in sai mutum ya zo asibiti a duba shi tukunna sai a gane cewa ai yana da wani abu to mutane da yawa suna dauka cewa ai cuta sai ta fito ta nuna alamomi a zahiri shine abin yana da mutum to wani sa'in tana cin mutum dan adam a jika tana cin shi amma in ba wannan check up mutum yake zuwa ba bai cika nuna da wuri ba cewa mutum yana da shi kuma a dauki taimakon gaggawa
menene ma muhimmancin binciken lafiyar jiki ga mata
yayin da mutum yana zuwa wannan ana mai check up din ko mace ko namiji yana bada daman ya nuna da wuri cewa mutum yana dauke da wata matsala ko cuta to a lokacin da za a gane to kin ga a lokacin za a fara bubuwa mutum magani da wuri ba wai sai cutar ta ci jikin mutum ba tukunna sai a zo ana kakanna kai daga ina za a fara to amma aka gano ta da wuri ana iya fahimta banda wannan kuma akwai abin da ake kira family history wato wasu cututtukan da suke bi ta jini haka ta gado kenan to kin ga idan mutum yana zuwa check up kin ga ai zai iya bayyana to shi fa ga wasu wani cuta da suke da shi a gadon su to za a iya mai bayani shin shi yana da wannan riskin wato yana siratsin samun wannan cutar ko kuma baya siratsin samun ta to duk wa'annan abubuwan su ne suke da muhimmanci mutum ya dinga zuwa yana check-up. Kaman hawan jini ne, wasu za ki ga ba sa nuna alamu, sai dai kawai su ce mai ruwa bayan sai na ciwo a hannu yana ciwo. To amma idan suka zo asibiti ana duba blood pressure ɗin, wato hawan jini, sai ki ga ya hau. Su ba su ma sani ba kwata-kwata. To muhimmancin da ya fi ƙarfi shi ne a gano abu da wuri domin a tabbatar da ina za a ɓullo mai.
Wasu gaɓoɓi ne ya kamata mata su riƙa binciken lafiyarsu?
Akwai gaɓoɓi da yawa da mata ya kamata su dinga duba lafiyarsu, amma bari mu fara da guda biyu waɗanda suka fi muhimmanci. Na ɗaya akwai sankaran mama, shi ne breast cancer, sai kuma na biyu akwai cervical cancer, wato kansar bakin mahaifa. Kin ga ita breast cancer, mutane da yawa a duk duniya abin da yasa ake gano ta da wuri suna samun lafiya kuma saboda wannan check-up ɗin da suke zuwa ne, wato binciken lafiyarsu. Tun da anan gefen duniya ba mu cika zuwa medical check-up ba, sai kika ba a gano ta da wuri har sai ta bayyana kanta da kanta. To kin ga su kuma a can ana zuwa check-up to ko ya aka ganta nan da nan zaki ga an yi wa mace magani. To kuma ita aka gano ta da wuri, akasari da yawa mace na iya warkewa ba tare da wata matsala ba. Wasu zaki ga suna nuna alamomi da wuri, wata kuma ba ta nuna alamomi da wuri. To shi yasa ake so wannan check-up a dinga zuwa. Na biyu kuma wannan kansar bakin mahaifan, ita kuma yayin da mace ta fara saduwa akwai wani test, wato pap smear, za a dauki sample a bakin mahaifan nan ai bincike a ga shin wajen ne yana da alamomin samun wannan kansa din kuwa. To in already tana da shi aka gano da wuri, to kin ga za a fara magani. Idan kuma ba a kama ta da wuri ba har sai jijjijjiji, to kin ga shine wajen kafin mutum ya samu lafiya kan sha wahala. To amma fa ita cervical cancer tana da vaccine ɗinta, wato akwai rigakafin da ake yi daga shekara 9 ana iya ba mutum ma rigakafin ta. To kin gani akwai rigakafi da ake yin ta domin ta kare mace daga wannan human papilloma virus wanda yake janyo ta. Sai kuma wasu hada da kaman su hawan jini, su ciwon suga haka, da wasu dai abubuwa da suke addaba mata. To shine kamata mata dinga binciken waɗannan gaɓoɓin, yana da muhimmanci. Waɗannan gaɓoɓin balin akai magana akan sankaran mama da kansar bakin mahaifa, a duk duniya ita ce su ne kansa inda suke addaba mata gaba ɗaya, kuma mata da yawa suna rasa rayukansu balle ma a wannan shafin kasar mu haka ta Najeriya. Kuma abin da yake janyo wannan shine rashin wannan binciken lafiya ɗin kenan, wato medical check-up. Idan mutum ba wai ya ga wasu alamomi ba ne baya son zuwa asibiti kwata-kwata, sai abin ya ci ya cinye. To yana da muhimmanci saboda a duniya gaba ɗaya abu ne addabi mata gaba ɗaya. To shi yasa zan iya cewa waɗannan su ne wanda suka fi muhimmanci a cikin waɗannan matsalolin.
Kamar daga wasu shekaru ya kamata mace ta riƙa ziyarar asibiti don duba lafiyar jikinta?
To a wannan dai gaskiya ba zan iya ce miki ga takamaimin shekarun da ya kamata mace ta dinga zuwa ana mata wannan binciken lafiyar ba. Dalili kuwa da yasa haka shine akwai yara matan da ake haifansu da wasu matsaloli tun suna ƙanana. To kin ga su wannan tun suna ƙanana suke fara zuwa asibiti a duba su. To amma yanzu misali kaman a ce sankaran mama, shi ma kin gani muddin yarinya da ana cewa sankaran mama bata cika shafan ƴan mata ba haka sai manya. To amma yanzu abin ba haka bane, din wasu ƴan matan ma bincike ya nuna suna iya samun sankaran mama. To yayin da mace ta kai shekarun balaga haka, to ya kamata ita ma a dinga nuna mata yanda za ta dinga breast examination da kanta, wato a koya mata yanda za ta iya duba mamanta a gida ko ta ji wani matsala haka ta ga iyayenta, sai kuma a je asibiti. To amma kin ga shi mammogram na sankaran maman da ake wa mata, mace sai ta kai shekara 40 ake iya mata mammogram din nan. To shi kuma na cervical cancer na bakin mahaifa, kin ga sai mace da ta fara saduwa ita ake iya yi wa daukan mata sample din kansan bakin mahaifa, dauki bakin mahaifan a duba cewa shin akwai wannan kansan din a wajen ko kuma yaya. To wasu kuma zaki ga mata suna da shekaru ƙanana, to amma mewa bayan haihuwa sun zo sun samu wata matsala, maybe ciwon zuciya ko kuma a'a ciwon suga ya sami, saboda akwai ƙananan yaran da ake haifansu da ciwon suga. To kin ga wannan din da ƙarancin shekaru za su fara zuwa asibiti. To amma idan mace tana da halin ta dinga zuwa asibiti ba tare da wani abu ya same ta ba, ba matsala ba ta dinga zuwa, saboda daidai da yara ƙanana ma mata akwai wanda ake iya kai su check-up, amma waɗanda ramar matansa ta yi yawa haka kananan yara, wasu kuma ki gani saboda girman su wato da obese wato kibata ta yi yawa mu shekarun su, to kinga su ma aini ne da ya kamata ana yawan kai sana musu check up. To ba za a kiyasta a ce dole sai a wannan shekaran ko a shekarun nan wai mace ta iya zuwa asibiti ba.
To likita, kamar sau nawa a cikin shekara ko a sati ko a wata ya kamata mace ta je a duba lafiyar jikinta?
Misali a ce da mace ta haihu tana da ƴaƴa, kinga lokacin saboda jiki yana canjawa abubuwa da yawa a lokacin, ga kuma yara wasu kuma zaki gani bayan sun haihu suka iya zuwa irin da matsaloli haka, to wasu tun daga lokacin da sun fara zuwa irin check-up ana duba lafiyar su. Sai kuma su hawan jini, mace ciwon suga, su kinga already akwai clinic days din su wato ranakun da ake musu check-up a asibiti.
Wasu matsaloli ne mace za ta iya cin karo da su idan ba ta zuwa asibiti don duba lafiyarta?
To matsalolin dai ba su wuce waɗanda muka bayani akan su ba, kamar shi sankaran maman, breast cancer, da kuma cancer bakin mahaifa wato cervical cancer. Sai kuma ciwuka irin su hawan jini, su ciwon suga, su irin wannan ulcer da take dabban yanzu mata da, saboda wani sa'in zaki ga dai da dai ba ulcer bace amma yanayin ta yana zuwa kamar ta ulcer haka, to rashin zuwa asibitin zaki ga ana daukan abin da ba haka ba.
Wace shawara zaki ba ma mata dan su rika zuwa ana duba lafiyar jikinsu yadda ya kamata don gujewa cin karo da matsalolin da ke da dangantaka da rashin duba lafiya da sauran cututtuka baki daya?
Abin da nake so mata su gane cewa ita sankaran mama ba dole sai mutun yayi gadan ta ba, gaskiya akwai wanda ba su gadan ta ba kwata-kwata kuma suna da shi, kawai dai mata suna da shi a gadan su, wato su rasa su riskin su yafi yawa, to amma ba dole wai sai mace ta yi gadan ta ba. So yana da muhimmanci mace ta dinga duba mamanta da kanta, wato self breast examination, idan ma bata iya ba ta je wajen likita ya koya mata. Sannan kuma muddin ta kai shekara 40 lokacin ya kamata ta dinga zuwa ana mata wannan mammogram din. Sai kuma shi cervical cancer din, yayin da mace ta fara saduwa to risk din ta yafi yawa, amma idan aka mata allurar rigakafi kafin nan to kin ga risk din yana raguwa sosai. Kungiyar kula da lafiyar dan adam ta duniya wato WHO cewa tai ma tsaki da ruwa ya isa ba tare da sabulu ma ba dole bane, amma amma tana bukatar ta tsaki da sabulu za ta yi amfani da wanda bashi da kanshi bai da karfi haka kwata-kwata, to amma ruwa ya isa, to kin ga an ce ruwa ya isa balle wasu mutan su je suna tuwace duk waɗannan abubuwan, abu ne da ya kamata mu sai lokaci da ya kamata mu fara kare kanmu, saboda akwai cututtuka da ba a san ta kamar me yake janyo su ba, to ya kamata mu ma mu dinga kare kanmu da kanmu ba tare da wai wasu sai su mana fada akan lafiyar mu ba.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki nake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma anan zamu da sa'aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Na'ima Idris, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya.
Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Assalamu alaikum jama'a, sunana Pastor Amos Emmanuel daga Holy Spirit Church Kumasi, Ghana. Ina da wazi kadan da nake son ba jama'a duka, shine tun da nazo na zama pastor na karanta Bible na duba gaba da baya duka, ina gan annabawa iri-iri da Allah ya aika su, kowa magana ne ke cewa da kuma abin da yake so ya gwada. Shin na tambaya kaina kaman me product suke so su gwada mana fa sosai, shine naje na sinto magana da Allah na gaba da ya, my Lord and my Savior, ya muna magana daga Matthew chapter 7 verse 12. Magana nan duka ne ya gwada mana kaman abin da mu muke so wani ya muna, abin da muke bida wurin junayenmu, mu kuma mu yi irin wannan abu na mu ba dan waye mu, abin da muke so Allah ya muna, mu kuma mu yi haka nan na mu ba Allah, ba ka so wani izo zuba ma shara gaban ka ko kuwa cikin gotan ka izo ya bari ruwa ya zo ya make ko kuwa ruwa ya shigo ma gidanka, kai kuma kar ka je ka zuba shara cikin ruwa nan ya dare ya so adarin nan ya je abin ga ko kuwa ruwa ya je ya bari saboda sharan ruwa ya shiga ma gidan wani. To mun gan wangali
mun saba da shi ko kuwa mun harka da shi ina bare kwanci hankali ya zo muna yasa yau magana na kadan da nake so in fadi kenan kaman abin da kai nan ma bai ma dadi abin da kai kama aka jin dadi ka kuma ka sa yi makaman ka kuma ba ka yi ma wani ya so ya kawo cin gaba kwanci hankali da zaman lafiya ko duka mu zauna a cikin kasan da Allah ya ba mu duka ina gaida kowa Allah ya ba mu cin gaba
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya